Sashin Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 60, 49 da kuma 25. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za su iya kama mu kai tsaye a gidajen rediyon VOA Africa da ke kan mita 102.5 zangon FM. Sai rediyo amfani da Sarauniya da Fara'a da FM Nomad da Dalal FM. Ga waɗanda ke gane kuwa kuna iya sauraron mu kan Alfa Radio da ke Kumasi. Har ila yau kuwa iya kama mu ta hanyar sadarwar internet akan voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Jama'a masu sauraron mu assalamu alaikum, Nazir Ahmad Hausawa ne tare da sauran abokan aiki ke muku fatan an tashi lafiya. A cikin shirin namu da yanzu za ku ji mu dauke da shirin a bari ya huce, amma da farko ga labaran duniya.
To assalamu alaikum masu saurare, ga labaran mai karantawa Ibrahim Kalmasi Garba. Shugaban Amurka Donald Trump jiya Juma'a ya bayyana dangantakar Amurka da Burtaniya a halin yanzu a matsayin wacce ke da muhimmanci fiye da yadda ya taɓa faruwa a baya. Yana mai ƙaryata rahotannin da ke nuna cewa dangantakar ƙasashen biyu ta daɗa tsami sanadiyar wasu kalamansa da aka buga a ɗaya daga cikin jaridun da suka fufuce a ƙasar. Trump, wanda ke tsaye gangada a Prime Minister Burtaniyar a harabar rukunin gidajenta na Chequers, ya kare kalaman nasa da ke cikin hirar da jaridar ta yi da shi, kalaman da wasu ke ganin ka iya gurgunta tasirin Prime Minister Theresa May a Burtaniyar. Jaridar bata faɗi wasu abubuwan da na faɗa game da Prime Minister ba, alhalin ko na faɗi wasu mashahuran abubuwa, abinda Trump ya faɗa kenan yayin da yake kare kansa bayan tambayar da aka masa kan kalaman nasa na caccakar Prime Minister da jaridar ta son ta buga. Kwamitin Sulhun Majalisar Ɗinkin Duniya ya amince da ƙudurin ƙaƙaba takunkumin siyo makamai masu Sudan ta Kudu daga yanzu har zuwa watan Mayun baɗi. Ƙudurin ƙaƙaba takunkumin ya haɗa da hana tafiye-tafiye da kuma kama dukiyoyin manyan jami'an sojin Sudan ta Kudu irin su Malik Ruben Riak da Paul Malon Awan, waɗanda ake zargi da hana dawo da zaman lafiya a Sudan ta Kudu ɗin. An amince da ƙudurin na jiya Juma'a da ƙuri'u tara a yayin da ƙasashe shida ciki har da Habasha da Rasha da China suka ƙaurace ma kaɗa ƙuri'ar. Tun da farko dai sai da jakadan Sudan a Majalisar Ɗinkin Duniya akwai Bona Malwa ya yi kira ga mambobin kwamitin sulhun na Majalisar Ɗinkin Duniya da su kaɗa ƙuri'ar rashin amincewa, saboda idan ba haka ba za a samu koma baya a ƙoƙarin tabbatar da zaman lafiya da ƙungiyar ƙasashen ƙuryar Afirka wato IGA ta yi a cewarsa. To karfa a sha'afa ana shan labaran ne daga sashen Hausar muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Wani mummunan harin da aka kai a wani wurin kamfe ɗin siyasa a kudu maso yammacin Pakistan ya yi sanadin mutuwar mutane aƙalla 128 ciki har da wani ɗan takarar kujerar majalisar lardi. Harin ya kuma raunata mutane 120 a yayin da ake dusar zaben da za a yi ranar 25 ga wata. Kamfanin dillancin labaran ƙungiyar ISIS AMAC ya yi ikirarin cewa ƙungiyar ta ISIS ce ta kai harin. Wannan mummunan harin da aka kai jiya Juma'a a lardin Baluchistan ya janyo damuwa game da yin tsaro yayin da ake harmar zaben na ƙasa baki ɗaya na kujerun majalisar tarayya da kuma na larduna. Shaidu sun ce Siraj Raisani, ɗan jam'iyyar Awani ta lardin na Baluchistan BAP a taƙaice, na shirin yin jawabi ga ɗaruruwa magoya bayansa a gundumar Matun yayin da wani ɗan ƙunar baƙin wake ya tayar da bamamaban da ya yi jigida da su. Daɗaɗɗen shugaban ƙasar Kamaru Paul Biya ya bayar da sanarwa cewa zai sake tsayawa takara a wani wa'adin a wani yunƙuri na tsawaita mulkin da ya yi tsawon shekaru 36 yana yi. Biya, ɗan shekaru 80 da haihuwa, ya faɗi a kafar Twitter jiya Juma'a cewa zai tsaya takara a zaben da za a yi a watan Oktoba. Ya ce zai tsaya takara ne don tabbatar da ganin cewa ƙasar ta Kamaru ta daɗa zama dunƙulalliya mai kwanciyar hankali da kuma ci gaba. Ya ƙara da gaya ma 'yan ƙasar ta Kamaru cewa, a shirye nake in amince da wannan kiraye-kirayen da kuke ta yi babu ƙaƙƙautawa. Biya ya yi ta shugabantar ƙasar ta Kamaru daga shekara ta 1982 kuma idan ya sake cin zaɓe a karo na 7 zai kasance shugaban wato zai shugabancin kasar har lokacin da zai zama dan shekaru fiye da 90 a duniya. Hukumomin kasar Pakistan sun gaggauta kama tsohon Prime Minister kasar Nawaz Sharif da diyarsa da ta gaje shi a siyasance wato Maryam jim kadan da saukar su a birnin Lahore na gabashin kasar daga jirgin saman da ya dauko su daga birnin London je Juma'a. Za a kwashi dukkanin su biyu a wani jirgin sama na musamman zuwa birnin Rawalpindi mai dauke da manyan gidajen yari a cewar jami'an gwamnatin kasar. Kamun nasu na da alaka da wata shari'ar da kotun yaki da almundahana ta yanke kwanan nan. An yanke ma Sharif hukuncin daurin shekaru 10 diyarsa kuma shekaru 7.
Mai sauraro assalamu alaikum barkamu da sake haduwa wani sabon shirin na
a bari ya huce
wanda masu iya magana ke cewa shike kawo jarabar wani
rayukan mu a yau da gobe sun zamo jarun wadansu mutuwar mu a yau da gobe ta zamo nomun wadansu yau yawan mu a yau da gobe ya zamo neman wadansu ure ummu a yau da gobe sun zamo mulkin wadansu yau hakim mu na yau da gobe ya zamo ga adam wadansu ba makwancin zama mu huta mu na agoyen wadansu babu enci mu a gare mu babu zabi kawai mu bi su hawaye gari a gobe alkiyama za mu kwana ka goba wannan ka ba akan ka aka zirawa yahudi jira muke ba an ta shi alkiyama yau gare ka goba wannan ka ba akan ka aka zirawa yahudin hijira muke ba an ta shi alkiyama marabar talaka da ba ka so yau a warwarewa yaushe ne yaudara akan mu yaushe ne za ta warwarewa yaushe ne za mu kauce kunci sasarin nan ya warwarewa yaushe ne za mu samu dama tarnakin nan ya zan kwadewa yaushe ne za mu samu kunci wai adala ta zagayewa yaushe ne za mu daina kuka dan hawaye su bar zuwa yaushe ne wai bugun zukata za su bar bubuga da kawa yaushe ne za mu samu yanci da mu kan ji ana sanarwa yaushe za mu dandan romo na adala da kan fadowa yaushe ne za mu samu barci da sale bata na fitowa yaushe ne za a daina dukan talaka a hana shukuka yaushe ne za mu gane doka na gare ne ta na gare ka yaushe ne za a sanya doka sama da kasa a buduka yaushe ne masu yin hukunci za su zartar kasan ta doka yaushe ne jami'an tsaronmuwa za su bar warwara da tukuka yaushe ne yaudarar talaka za ta samu ƙarshen gudana yaushe ne yaudarar siyasa za ta zo ƙarshe a waina yaushe ne talakan kasata za ya samu kansa gani na yaushe ne za a juya hali fara gurbi ya daina farna yaushe ne juyin juya hali na nagarta a zai gudana yau gare ka goban wannan ka ba akan ka aka zirawa yaushe ne zamu sam salama a da sa'ida ko ɗan uwana yaushe ne zamu sam sawaba da sa'ada ko ɗan uwana yaushe ne dangi zuka ata za su san mu sanin lumana yaushe ne wai yaushe ne wai yaushe ne ranan nufina yaushe ne ranan tsayawa ta hawayen dake gudana yan uwanmu na nahiyarmu sun zamo yan gudu a uya an rugurugu za nahiyarmu wacce tuntu nake a waya an kisan gilla gare mu ga marayu da bagidaya tattalin arzikinmu babu ba sukuni na kasakaya tallafin yan gudun hijira yau da shi wasu ke a baya yau gare ka goban wannan kama a kanka aka tsirawa hakuri dai hakuri dai hakuri Nigeriawa dandalin nasara yana anan karkutse ne Nigeriawa wanda asiki yazo agoshiya alami ne na karkarewa rahama nabi ga tsauri wata rangaza mu sha'alawa gudun hijira rike su dan uwa na din rikewa
to jama'a barkanmu da dai wannan lokaci kuma barkanmu da sake haduwa wannan safiya daula barka dai
to Usman ina kwanan
lafiya lauya gida ya aiki
to mun gode Allah
eh ana nan ana tafafatawa
ana tafafatawa
to haka yake
an dawo cikin koshin lafiya
to alhamdulillah to ya an ji sauki
an ji sauki kam
eh yawa yadda jin murya kai za su ce kin ji sauki kin da ke rera musa bari ya huce
shine ai
to Allah ya sa mu dace kuma
Allah ya kara mana lafiya sai da lafiya ake komai
sosai kuwa sosai sosai to yanzu zamu fara ne da auren da za a daura na wakiliyarmu a nan murya Amurka wadda take wakiltar mu amma a Barno Husaina Muhammad sunanta wadda kuma za ta angwance tare da angwanta Abdullahi Bukar shi kuma shi ma kamar dan jarida ne yana aiki a Anadolu Agency ta Turkey wato kamfanin kaman irin dilancin labarai din nan ne a kasar Turkiya zai auri ita Usaina Muhammad sai mu ce Allah ubangiji ya tabbatar
zaman lafiya
amin amin sannan za a daura auren ne ranar 28 ga watan Yulin nan eh na shekarar nan da muke ciki kenan
nan da makonni biyu masu zuwa karshen wata kenan
yadda yake kafin lokacin zamu sake tuna musu yawa za a daura kuma auren ne da karfe 10 na safi a Gwanje bakin gada a kusa da Youth Center da ke Maiduguri a jihar Borno Najeriya sai mu ce Allah ubangiji ya tabbatar da alheri kuma ya bada zaman lafiya kai mu lokacin
amin
muna taya Sheikh Ahmad Adamu Kotibi murnar auren ɗansa Hubairak da kuma amaryarsa Hawwa'u wanda ake daurin auren yau asabar din nan sai mu ce Allah ubangiji ya bada zaman lafiya ya kuma sanya alkhairi kawo zuri'a ta gari
to amin ya rabbil alamin
to a fara karatu
sakon gaisuwa na musamman a hannuna kamun na shiga dandalin mu na Facebook din to sakon gaisuwa ne zuwa ga Dr. Honorable Salisu Zakariya Ningi auren Ningi muna miƙa gaisuwan mu kuma muna fatan ka tashi cikin koshin lafiya
to Allah ya sa
to bari mu shiga shafin Facebook domin miƙa sakannin gaishe-gaishen mu to sakon gaisuwan farko na abari huci zuwa ga Shaibu S na fada tare da Shehu Bashir Fulani gaisuwan fatan alherin abari ya huce zuwa ga Ayuba dan Marka to Allah sana faɗi wannan sunan daidai gaisuwan fatan alherin abari ya huce zuwa ga Aminu Kano mai da garku tare da Nura Abubakar fatan alherin abari ya huce zuwa ga Musbahu Umar Kardi tare da Hassan Sarki gaisuwan fatan alherin abari ya huce zuwa ga Sani Haruna Hamza Zaria tare da Murtala Garba fatan alherin mu na abari ya huce zuwa ga Aliyu Isa Tahir tare da Mahmud Ishaq tare da Alhaji Bala Tudun Wada Jambil tare da kuma Muhammad Ciza to Allah sa na faɗi wannan sunan daidai gaisuwan fatan alherin abari ya huce zuwa ga Malam Sani Ibn Husaini tare da Bulama Bukar sai fatan alherin abari ya huce zuwa ga Faisal Lawan tare da Fahad Shaibu fatan alherin abari ya huce zuwa ga Usman Lawan da Bashir Babu fatan alherin mu na abari ya huce zuwa ga Umar Adamu da Ibrahim Ma'azu Ibrahim Gaisuwan fatan alherin a bari ya huce zuwa ga Nafi'u Ibrahim tare da Muktar Muhammad da Adamu Nasara. Sai fatan alherin a bari ya huce zuwa ga Bashir M Hassan Rijau tare da Abdullahi Usman Kiku da kuma Yusuf M Ramadan Mai Gombawa. Fatan alherin mu na yau na filin a bari ya huce zuwa ga Abdullahi S Idris tare da Musa Adamu da kuma Lawal Aminu. To sai gaisuwan karshe na filin mu na bari ya huce daga dandalin Facebook din zuwa ga Sa'adatu Ahmed Sa'i tare da Muhammad Salisu. Muna fatan duk kun tashi cikin koshin lafiya.
Amin amin. To yanzu kuma sai in leka shafin email kenan, sakonnin da ake aika mana ta hanyar email wanda zan fara ne da Haruna Alhaji Haruna BBY tar masuwa. Wanda da farko ya ce ya sakoni biyu ne zan hade su kawai wuri daya. Ɗayan ya nuna ne cewa ya kamata mu dinga karanto musu na Facebook, mu karanto musu na email. To ai mukan yi haka ɗin kuma in bai manta ba sannan ya fi aiko.
A yau din ma haka ma muka yi.
Yawo sannan kuma kaman sati biyu da ya wuce ma ai mun karanto shi kanshi nashi din. Kuma daga email ɗin ne. A sakonsa na gaba kafin ya gaisuwar sai ya ce Allah ya bata lafiya. Wato yana miki addu'a kenan.
To
Allah ya kawo sauki
kenan. To gode kwarai ku, Allah ya ansa addu'a, gashi na warware ku na dawo bakin aiki.
Yawa sai kuma ya kara da cewa yana mika kuma fatan samun lafiyar zuwa ga kuma wani Alhaji Umar Bata Bajoga, yace Allah ya kawo sauki, da kuma Alhaji Ali Bata Bajoga da Alhaji Sule na Yashi Bajoga da Alhaji Ali Mai Citta Bajoga, sai kuma injiniya Adamu makanikan DAF. Irin motar nan DAF
kenan. Abin da yake gyara kenan.
Yawa sai a ashaka, sai kuma da dukkanin ma'abota wannan dandali na filin abari ya huce baki daya. To suna ansawa ko ce muna ansawa. To sai kuma sakon gaisuwar Yusuf Yusha'u yace gaisuwar abari ya huce daga mai sauraron ku a koda yaushe. Sai kuma ku miƙa gaisuwa zuwa ga Jummala Mai Sai da Goro, matar Namadi Lukuta da ke daurawa a faki. Sai kuma Jimmai Mai Kosai Kauraka a faki. Sai kuma Saratu matar Isuhundi la faki. To da fatan sun ji. Haka kuma gaisuwar fatan alherin a bari ya huce daga Yusuf Garba Dauda zuwa ga Malam Abdullahi Mai Kifi bakin masallaci unguwar Jaji. Sai Yakubu Sambo Mai Nama a unguwar Jaji. Sai Isubu Ogana Mamman Dada a unguwar Jaji din dai duka. Allah ya sa suna cikin koshin lafiya a garin Fataskun kuma sun ji.
To amin summa amin.
Gaisuwar fatan alheri na abari ya huce daga Sani Alwa yace ina yi wa filin abari ya huce da dokacin ma'aikatan BOA fatan alheri da fatan Allah ya ci gaba da yi muku jagora a dukkanin ayyukanku. Amin. To muna godiya.
Amin mun gode.
Yawa sai gaisuwar Mai Nasara Nasarawa Funtuwa yace gaisuwa zuwa ga filin abari ya huce daga ni Mai Nasara a Funtuwa. Sai sakon karshe daga Aliyu Adamu Gulde yace assalamu alaikum, gaisuwa da fatan alheri ga ma'aikatan VOA Hausa. Ina gaida Usman Sarki Mu'azu da Ali Habibu da Muhammadu Azahido, sai kuma Shehu Bashir Fulani da al'ummar garin Ungul da gaba daya. To muna fata sun ji daga Aliyu ga gaisuwa nan. To sai waraka ta karshe, kin san waraka falle kenan. To sai kuma daga karshe Salifu Zakari yace dubun gaisuwa da fatan alheri a gare ku ma'aikatan VOA da fatan kuna cikin koshin lafiya. Gaisuwa zuwa ga Adamu Ngulde da kuma Adam Gashuwa da kuma Mutari Isufu da ke Maradi da Adamu Shamuwa Mai Dawaki a Shikal da kuma Abdul Aziz Alhassan Mai Goro a bakin tashar gidan Ramji. Haka kuma bai manta da Abba Sidi Mai Gilas ba, da fatan suna cikin koshin lafiya kuma sun ji. Dan jamu mu je shakatawa.
To
shaksiya 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 ta fadiya ban gane ba, wayo ni wayo ni shaksiya ya zan ga kun kwashi mun bata shaksiya. kabili ya ga doki ya ga kaudaga kabili ya ga dokin na ga mai yanga kabili ya aisha ya aga mai burga dan halak ka fasa ka ba tsoruwa lan zami iya zarce e bakin kaza sabawa abai hada yankan kaza an tirza a an kasa yankan karza an gunza an furzar da saura harza an saga a an yanka abai hudawa shaksiya 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 ta shaksiya ta fadiya mun gane ba wayo ni wayo ni shaksiya ta yaya zan na kwashe mun bata suna na aya baci ban gane ba martan ba ta fadiya ban gane kwaljini ya rushe ya ban ganewa daraja a ta babu ban aunewa shaksiya a ta faɗi ban ganewa mai faɗin uwar tasa a ban ganewa hadarinka a kani ne ban ganewa ga dama a ga hauni ban ganewa ga ilmin ga addini ya bai nunawa ga ilmin tsin zamani bai nunawa
to barkan mu da dawa daga shagatawa
to barkan mu Usman
yawa
to kaman dai yanda ka sani yanzu sakon ta'aziyya ne da dukkan mu dai zamu taya juna akwai wakilin mu na sashen Hausa da Allah ya mashi rasuwa
Alhaji Sani Abdullahi
eh to Allah ya mashi rahama
amin
ya ji kanshi da rahama ya kuma albarkaci abin da ya bari
amin amin
to akwai dan takaitaccen bayani da Grace Alheri da Aliyu Mustafa suka yi akan shi wanda yake nuna wane ne shi
muna tare da Grace Alheri Abdu anan cikin ɗakin mu na watsa shirye-shirye daga nan Washington inda muke juyayi na wannan babban rashi da muka yi na Alhaji Sani Abdullahi Tsafe wanda kamar yadda kika sani yana ba ma yana ɗaya ba shine watakila wakili da yafi dadewa yana yawa sashen Hausa na mura Amurka rahotanni tsohon dan jarida ne gogaggen dan jarida ne wanda kuma Allah ya masa cika jiya Abuja
haka
yau aka ce an dauko gasa zuwa gida domin a yi masa ta'aziyya don haka ina jin daidai lokacin da muke wannan tattaunawa da tuna shi a riga an yi janazar tashi dan takaitaccen bayanin da nake sanya ba shine shi dai Alhaji Sani kin san ya dade yana fama da rashin lafiya
haka ne
to ya bi duniya yana da shekaru 62 da haihuwa ya bar mata uku da yaya masu tarin gaske abinda aka sani ta fannin fuskar shakki na amma a fuskar aikin jarida duk wanda ya dade yana sauraron sashen Hausa na mura Amurka ya san Sani Abdullahi Tsafi ina ji lokacin da ya bar aiki da mu shine wajajen shekara 2009 yau kusan shekaru tara kenan da abin ya faru me zaki tuna game da shi
kafin faɗi abin da zan tuna game da shi mun rigaye Sani Abdullahi Tsafi kafin mu shigo nan din na matun ba kafin dai a jana'izar sa waɗanda suka ji labarin rasuwar tasa suka rika aiko da sakonnin taya murya Amurka sashen Hausa musamman a jajin wannan rashi mun samu waɗanda suka aiko daga waɗanda suka aiko da sakonni ta hanyar email da kuma waɗanda suka bugo waya suna barin sakonni da kuma ma waɗanda suke kiran ma'aikata daban-daban suna to muna godiya kwarai da gaske
kwarai me alake ta ƙarshe da shi
to halakata ta ƙarshe daga a cikin ikon Allah kamar yadda nake bayyana maka da jiyan nan muke hira da kanwata take ziyara nan nake ba ta labarin yadda zuwan shi na ƙarshe a nan ka tuna lokacin da muka yi bikin cika shekaru
20 ko da wani abu
ne Sani Abdullahi Tsafi ya zo ka san a wannan lokacin har ma muka zo aka rika sa shi labarai mutane suna ga kamar ka san tsohon dan jarida
ba ma kama ba
kamar dama nan yake aiki ba wai ya zo bakunci ba ne to abin da na tuna da shi na ƙarshe shine mun tashi aiki da dare, yana zama a gidan Ibrahim, mun tashi ta aiki da dare, mota Ibrahim mai ya kare fito shikenan. Ibrahim ya kira ni na je shi na bashi mota ta, ni na zauna da Sani tsafi a cikin motar shi, saboda bako ne suka ce to kan dan sanda ya zo, kuma gashi bako a arasa yadda za a yi haka ko aka yana bari sai ga dan sanda ya zo.
To ba ko Allah
eh dan sanda ya zo shikenan. Sai yace mun me ya faru, sai nace ba dan sanda maina ne ya kare karfe 3 na dare. Nace mishi maina ne ya kare a mota, sai naga dan sanda ya ja da bayan mota yana man
Sani na yana gane da yan sanda ke
yana zaune a cikin mota, yana ce to ya za a yi, ya za a yi, yana ce mun to to Grace ya za a yi. To katse maka dogon labari dai, dan sanda ya kira ne taimako, ya kira amma aka kawo mai rabin jarka aka sa mun a mota, kawai dan sanda ya ce to malama sauka lafiya.
Gaskiya.
To Sani tsafi ya ce shi kan ya ga abin mamaki.
Wato kin san wani abu da za a tuna game da Sani tsafi shine gogwarmaya da ya shayi da a lokacin da yake aiki, domin Sani an sha kama shi, ya yi rigingimu da gwamnatin Zamfara, ya yi da hata tarayya, ya yi da ma'aikatan tsaro, ya yi da 'yan siyasa, ya shayi. Sannan wani abu da shi Sanin kuma yayin da yake dan jarida kuma yana da sha'awar harkar siyasa, wanda ƙashinta da ya bar aikin jarida abin da ya je ya tsandamu cikin sa kenan.
To ai da kake magana ya sha gogwarmaya. Sani Abdullahi Tsahe yana ɗaya daga cikin waɗanda ka san sai mutum ya mutu ma ake yaba wani abu da yi wa da matsayin mu na mata. Yana ɗaya daga cikin 'yan jaridan da suka tsaya ma ita Haji Hafsat lokacin da ta tsaya takara, ana magana tana magana cewa a zage ta, a zage Abdullahi Tsafi, domin yana yayata karfafa mata gwiwa a tsayawar takarar ta, goyi bayan mata kwarai da gaskiya harkokin waɗanda musamman waɗanda suka shiga harkokin.
Halaka ta da shi ta ƙarshe shi ne lokacin da naje na ganshi kwance a asibiti a Gusau kamar shekara 2 da suka wuce, shi ne ganin ƙashi da ne wa Sani Tsafi. Sannan kin san ciwon nasa sai ya zo sai ya tafi, sai ya zo sai ya tafi, amma Sani ya daɗe yana wahala, saboda haka muna fatar Allah ya ji kansa ya rahamshe shi, Allah ya sa ya huta, kuma wannan kyakkyawan tarihi da ya bari na baya ya zama darasi a gurin mutane, domin rayuwar Sani Abdullahi Tsafi rayuwa ce ta ɗan jarida kuma a bar koya a wurin musamman matasan 'yan jaridu da suke tasowa. Haka
yake, musamman ina ma iyalin jajen wannan rashi namu ne baki ɗaya. Ni na je har gidan shi, mun yi hira da iyalansu, mun yi zumunci tare da su, mun tafi Katsina tare da shi, aiki na ƙarshe kenan wanda muka yi da shi a lokacin zaben Buhari na farko, wanda ya tsaya takarar shi ta farko. To Allah ya sa ya huta, sai kuma dangi da aka bari a baya duka Allah ya kyautata namu ƙarshen.
To amin, mun gode.
To Allah Ubangiji ya mashi rahama, mu kuma idan namu ya zo Allah ya kyautata namu zuwan.
Amin amin daula.
To jama'a, lokaci ya yi halin shi, anan za mu tattara namu ya namu, sai kuma wani mako mai zuwa idan Allah ya sake dawo da mu, za mu sake kawo muku wani sabon shirin. A bari
ya huce, ba wanda ba su magana suka ce ina kawo rabon wani.
To a madadin ni Daula Salim.
To Usman Ahmad kabara ne a Washington DC.
Tarnaki hanani ka, 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 tarnaki hanani ka. Majawjawa sai cilla, sasari kuma daurewa. Tarnaki mai zagewa, takunkumi mai sha'akewa, tarko mai kamawa, turaku kuwa na daurewa. In sarka rikicin gangan kasar uwa da ubanawa, tarnaki hana miƙewa, sasari hana ruhugawa. Garkan wandon karfe masakawaya, zaunawa, zaunawa. Hutawa masaka baya hutawa, tarnaki hana miƙewa, sasari hana ruhugawa. Garkabe wandon karfe a saka baya zaunawa. Ubangiji masanin gaibu da ba'ini da facen kowa, adalin sarki rabu da ya hana cutar kowa. Mai huwa cewar mulki daidai da halayyar kowa, na taho da bukata ta tsare ni kan damun arwa, tsare ni kan damun arwa. Tarnaki hana miƙewa, sasari hana rugawa, garkami wandon karfe a saka ba.